Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai saurare. Abul Fatawat Production Kaduna ke gabatar maka da tarihin maulanmu Sahibul Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya gabatar. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Ma by Matazu Road Tudun Wada Kaduna, ko kuma a tuntube mu a lambar waya kamar haka: 0803288219, ko kuma 0708883613. A yi sauraro lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدر لنا بحضر محضري والتعرف بنظرة تأتي لنا بالظهر. دكا يهود غوديا سن تبارك الله تبارك بابا في كديدي حيفا وعيفيش وقوبير أبو كين تاريا wanda kowa da komai yake buƙatar komai da komai a wurin sa a kowane lokaci, amma shi bai da buƙatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci. Tabaraka ta'ala zul jalali wal ikram. Muna godiya ga Allah tabaraka ta'ala wanda cikin ikonsa ya sanar da Ahmadiyya duk ilimin Ahadiyya, kuma ya sanar da Muhammadiyya duk ilimin Wahidiyya. Salatin Allah tabbata bisa annabin da ya sanar da Kashimiyya babban ilimin Ahmadiyya, kuma ya sanar da Kashimiyya karama ilimin Muhammadiyya. Da Allah tabaraka wa ta'ala mafi girma ta tabbata bisa kudubin da ya sanar da cikamakin waliyan da ya sanar da kudubaniyya dukkan ilimin Katimiyya babba, kuma ya sanar da fardaniya duk ilimin khatimiyya karama. Yadda Allah ta kara tabbata bisa kudubin da ya sanar wato bisa khalifa wanda wato ya shayar da baɗinin kaunu baki ɗaya ilimin kudubaniya, kuma ya shayar da zahirin kaunu ilimin fardaniya. Alhamdulillah, kamar yadda aka faɗi cewa muna cikin littafin nan wanda ke farko ne na Ruhul Adab, wanda shi Ibrahim ya rubuta shi na da shekara 21. Ana kiran littafin Ruhul Adab lima hawa min hikamin wa adab. To farko za mu fara za a karanta koda baiti uku na wannan littafi, sannan sai mu fara fassara saboda a san inda muke. Bismillah.
Yaqulu Ibrahim najl al-haji adilillahi badrin al-wahaji من بعد بسم الله ثم الحمد لله في طول العظيم المجد نصيحة مني إلى إخواني فتمسكوا طريقة تجاني طريقة معاد الفضل ورضواني أسس بالسنة والفرقان ولازم لازم ذي الطريق بذا ينال ربه بالتحقيق فلست في أخذ الطريق تربه إلا إذا كنت دواما تسلوه مكملا شروطه المقررة مكابدا آدابه المعتبرة معظما لأهله جميعا لا سيما الخاصاتكم مطيئا إذا شرعت في ادكار الورد فلازم الآداب قدر الحج.
الحمد لله farko dama ka'idar mai littafi yana da kyau a san kowa ne ne mai marubucin littafi. To farko abin da shehu ya ce radiyallahu tabaraka ta'ala ya ce ya kuli ibrahimu najil al-haji abdul ilahi fadrun al-wahaji wai ya kuli ibrahimu wato maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine farko din ibrahimu maulan mu shehu ibrahim najil al-haji abdul ilahi dan al-haji abdullahi badri nalwa haji watan mu mai tsananin haske wato shi shehu abdullahi kenan anan shehu ibrahim yana nuna cewa baban sa shine qudbul fardil jami kenan shine khalifan Allah a zamanin sa shine malam badri nalwa haji watan da dukkan wani yake karban haske daga zatin sa shi ke haska musu. To ya kamata mu san wane ne ibrahim kamar yanda ya kamata kowane mutum ya zama yana da jagora wannan kaida ne alayin da bayan Allah suka fadi malla shekha lahu fa shaydanu shekhu wanda bai da jagora bai da shehi to labud da shaydan zai kama hannun shi an gane. To saboda haka tunda farkon littafi abinda ya ce sunan mai littafi ibrahim to ya kamata mu san shi wannan ibrahim yaye ya yake kuma kamar yanda muka fadi akwai jagorori zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kowane jagora da irin kadarin shi da irin matsayin shi wurin Allah wani jagoran zaka same shi izu ne guda wani jagoran zaka same shi wato aya ce wani jagoran zaka same sura ne guda wani jagoran zaka same shi sumuni ne wani kuma rubu ne wani kuma harafi ne ma kuma jagora ne amma shi Ibrahim mushafi ne mushaful karim allazi la yamassuhu illa al-mutahharun. To saboda haka shi shehu mushafi ne kamili dahiri kuma mutahharun allazi la yamassuhu illa al-mutahharu an gane ko wa mubarakun wa mahfuzun bi aini llahi allati la tanamu shine inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun shehun kuma yana fadi da kanshi fa aini ina yati lillahi bi fadlihi bi fadwin wa mithlin jarib ad-dahr tadhhaz wa man la hazatu aini wa khaffa kullu ma yukhafu alayhi wal adu yuqarrir aini idaniyar kulawar allah tabaraka wa ta'ala ko abrni ko adaji ko a duniya ko a lahira zati na take duba duk wanda wannan idaniya ta dube shi to hakika duk abin da ake tsoro to kai abin zai dawo ina tsoron ka ko duk abin da ake tsoro kai zai zama abin dariya gare ka abin wasa ma abin da ake shakka to shi abin zai dawo ina tsoron ka sai ka ji makiyin ka kuma yana yaban ka da bakin shi. To saboda haka wannan sifa ce ta shehu radiyallahu ta'ala anhu kuma ya isi sheka dalili cewa shi shehu mushafi ne cikakke kasancewar karamarsa ta zama alqur'ani. Bayan Allah sun faɗi cewa kowane wali akwai irin karamar da Allah yake bance shi amma karamar shi Ibrahim alqur'ani faltaj alani hifza kitabikal karim karamati ila liqa'ikal azim haka yace. To saboda haka kasantuwarsa a haka din in mutum ya lura to zai gane cewa lallai girman ya kai. To bai kamata da mu ta magangaru ya kamata duk abin da za a yi ka nemo menene aka ce fa qalbi khabira duk abin da za ka yi ka nemi mafi sani a kanka. To duk wani mutum da ya san shi Ibrahim an ce ga Saidi Ali Sisa ko waye mutum ya kamata ji jaba to ya kamata mu tambaye Saidi Ali mu je can kaula mu tambaye shi gashi zamu karanta ruhul adab gashi ko farkon ruhul adab an ce ya kulu ibrahimu mu ko ba mu san wannan ibrahimu ba to mu tambaye shi mu ce sayyidi radiyallahu ta'ala anhu muna tambaya akan ibrahimun nan mai ruhul adab wanda duniyar mutane da aljanu da kowa suka dimauta akan kaunar shi shin wane ne shi to shikenan mun yi sa'a ko sayyidi zai amsa mana sayyidi ali radiyallahu ta'ala tabaraka ta'ala yace in ba ku san shi ba to kun tambaye masani kun zo wurin masani saboda haka fa huwa sheikh bi jami'i maratibi shi wannan ibrahimun da kuka gani a ruwal adab shine wanda wato shi shehi ne wanda ya tattaro dukkan martabobin shehunta to martabobin shehunta fa hawa hawa ne akwai martabar shehunta wannan ta walita akwai kuma martabar shehunta ta ilimi wanda ya kamata mu fara da ta ilimi din akwai zamu ga ce shehin islam to mutum ba kaiwa a ce mai sheikh al-islam kamar yadda sheikh mushe malam marsanda Allah saka masa alheri yace la yusamma sheikh al-islam illa man jama'a baina ilmi az-zahir wal batin ba a kiran mutum sheikh al-islam sai yana da ilimin zahiri yana da ilimin batini to saboda ka ga sheikh al-islam sai dai ya gaya mana shine wanda ya tattaro dukkan martabobin shehunta to ya kamata mu san martabar shehunta a cikin makamin a ce wa mutum sheikh al-islam to ya ake yi farko mutum ya zama shehin islam farko sai yana da ilmin nahwi sannan ilmin tafsiri da ma'ani da arud sannan ilmin istiqaqi da lugha sannan ulumul bayan wal adab sannan qira'atu sab'ati aw al ashrati qira'o'in nan bakwai ko goma duk ya san su sannan ya zama yana da usuluddin ilimin usuluddin al-akhbar wal-athar yana da wannan sannan usulul fiqh sannan asbabul asbabun nuzuli sannan al-qisas ya zama duk ya san wannan sannan an-nasikh wal-mansukh sannan al-fiqh sannan al-ahadithul mubayyinah li tafsiril mujmal wal mubayyin shi ma haka sannan ilmul mauhiba ilimin da Allah yake ba bawa shi da shi kyauta ba tare da yale ba waɗannan duk neman su ake to ya zama ya san su duk kam ya zama shehin islam wannan da sai dai Ali ya rubuta fa huwa sheikh bi jami'i maratibi shi Ibrahim ya gama da wancan to sannan wannan ilmul mauhiba din ilimin da Allah yake ba bawa shi da shi farko ya zama yana da al-ma'arifur rabbaniyya sanin Allah shehu kuda ma shi ne headquarters sanin Allah sannan ilmu tabi'ati wa ma'rifatul ilal wal adwiya ya zama yana da ilimin sanin tabi'ar aljanu da tabi'ar mala'iku da tabi'ar mutane wannan an shiga da'irar wanda take ne to in ko an tsaya anan kawai zahirin shehu al-islam irin su ibnu taymiya irin su waye da ake kiran su shehu al-islam to wannan a tsaya tukun mutum ya san tabi'ar jikin tabi'ar mutum ya san dabi'u irin nan wani kamar yadda Imam al-Ghazali ya san ilimin dabi'a ha bai ta ko idan Imam al-Ghazali yana fadin dabi'un mutum zaka dauka da kai duk dabi'ar da kake ji da ita to Imam al-Ghazali ya taba rubuta irin ta ko wace irin dabi'a ce to sannan kuma ya zama ya san illoli da suke damun bawa kuma ya san magungunan da bawa zai shaye warki kamar misalin da muka kawo shekaran jiya ne ko akan muridin nan da ya je wurin shehi yana ta kokari ka gane cikin wannan ilmu tabi'a ma'rifatul ilal wal adwiya muridi ya zo yana da illoli to ka san illolin ba tare da ya gaya ma kuma ka san magunguna to muridi ya zo yana yin sallah kullun yana yin sallah na fula rak'a kari ko ba su muka fadi ba shehi ya ce ka je karkar yin 50 a zuciyar shi yana gani kamar an tauye shi ya zo da himma kuma an rage shi aka ce ka koma kai 20 yaro ka je kai 30 ya dawo yana 30 yi 20 ya dawo yi 15 ka rika yin 10 kai yaro kai kai goman nan yau yi sallah raka'a biyu kai bacci karshe aka ce mai kwanta kare komai ran da ya kwanta bai komai bara ne ran da ya kwanta bai komai bara ne ya ga annabi yaga annabi yaro ya tazo ya zo yana kuka gaban shi yana Allah saka da alheri akaran kallah wallahi na gani shi komai komai ba yace ai wannan sallolin da kake su suka hana ka gani shi su suka tsaya tsakanin ka da shi da ka kawar da su kaga baka isa ba sai ka gani shi da kana takama da wani abu ne to wannan abin da kake takama da shi shi ya haddace ka saboda kai da karatu waɗannan ilman illoli ne su kula malaman zahiri ba san wannan ba mafi yawancin su sai dai su ƙara ma na ce ai ga muridi yana kaza su ta alfahari da shi ai na bi da raka a gari ki mun san matsalar ba Allah sarki Allah ba mu albarkacin su duka to sannan sai ilmul aqali tsabar sanin hankulan halitta tsabar sanin hankali ka san wannan ga yanda zaka tafi da shi wannan ga yanda zaka tafi da shi wannan ga yanda zaka tafi da shi Ibrahim wannan shi ke sanarwa ma yake sanar da mukaddamai wannan ilimin na hankali wa ma'rifatul hadd wal madlai sannan ilimin nafs wal khawadir wannan shi Ibrahim yana shekara 21 wannan littafin da zamu shiga zamu ji yana faɗi lin nafs aibul lil fuadi aibul lir ruhi aibul laysa fi ghaibu nafs tana da aibu fuadi ma tana da aibu ruhi ma yana da aibu babu kokonto a cikin wannan san shekara 21 kewan wannan kaga an nuna maka cewa an san wannan tintin ma ilmun nafsi wal khawadir sannan kuma khadiri tunani sure wannan muka taba fadi din nan cikin gidan Shehu Salahu ko cewa la budda in shehi murabbi zai zama shehi la budda ya san khawadirul arba'ati khadirun nafsani khadirur rabbaniyyu khadirul malakiyyu khadirun nafsaniyyu khadirun shaytaniyyu ya san wannan tunanin tunani ne na Allah yake bugawa wannan tunanin sakon mala'ika ne yake bugawa wannan tunanin sakon nafsu ne take bugawa wannan tunanin sakon iblis ne dole ya san wannan to shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne wannan karshe ne a wannan to sannan ilmul ahwali sanin halaye da ake shiga iri daban-daban kamun a samu tabbata cikin Allah dan akwai ahwal da suke bujiro wa mutum wani halin ma zahirin sa saban Allah ne kuma tashiki Allah yake so kabi kwarai da gaske zahirin sa haka yake to amma kuma kafuwa akai a tsayu to kuma an mutu dan zuwa wurin a tsaye an babu shehi murabbi halaka zai ka'ida mutu ke fa wurin ya tsaya to shikenan ya ga mai hawo sai inda shehi sai dauke shi daga wurin saboda ahwal ne shiga ake shiga nan a shiga saboda ubangijin da ake nema laysa kamithlihi shay'un saboda ka in ko laysa kamithlihi shay'un a cikin komai za a same shi to saboda haka sanin wannan ahwalu da kuma makamatu shi Ibrahim radiyallahu ta'ala matsani ne tun daga farko tun daga makamul islam ka duba dai makamatu din sai inda aka kasa sun makamatu dinin nan farko tukunan kana makama da kace ta taubatu kace ta istiqama kace ta takawa sannan ne zaka je gidan imani in an je gidan imani anan zaka kace ta makamin sidqu sannan makamin ikhlasi sannan tumanina sannan daga nan zaka kai ka isani daga isanin nan zaka kace ta muraqaba mushahada sannan ma'rifa to sannan tafiya cikin Allah za fara shilla to wannan shehu dai ya gama da su radiyallahu ta'ala nan sannan ilmul asrari abas sanin asrari akwai inda shi yake fadi maki sai akwai halar da shiga asraran da kansu suke kira na rabu da su ta khadiban al asrar min kulli wijatin fara waltu lillahu tulragabut a cikin jabarutu asiran Allah suka dinga kira na in zo in shagaltu da su ne ko sauraron su nai nan ne gaggawa ne shiga halar Allahu tu kawai na rabu da su saboda ba shehu bai da yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da ya shiga halar Allah ma zagal basar wa ma daga to haka shi Ibrahim wani makami ko wani kaza ko wani kaza hatta a diwani zaka ji yana da ani min salma wa laila wa qallila da makamatu yake kuna magana ni gudubi ne ni fardi ne ni gausi ne ni jami'i ne ni shehul islam ne yace wace da ani min salma kai ku raba ni da wannan ambaton qurbaniya agañ walayla da maganan 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 gausiya ko fardaniya wa kallila kai kuma ku raba kanku da san makamai kuma ku karanta wa kawulan ku irin wannan neman makaman ko neman annabi kawai radiyallahu anhu to sannan wasajri ma sannan kuma sa ma'rifatul asma'il ilahiyya sanin sunayen Allah tabaaraka wa ta'ala wanda yake cikin sunayen Allah din nan mun fadi cewa Allah ya tabaaraka wa ta'ala yana suna guda dubu ne kamar yanda yazo cikin hadisi Allah suna dubu ke da shi ba suna 100 ba Allah tabaaraka wa ta'ala ya saka sunan shi 300 ya sanar da mala'iku sunan shi 1000 ya sanar da annabawa 1000 saura nawa saura 1000 ya saka 300 a cikin attaura ya saka 300 a cikin injila ya saka 300 cikin zabura saura nawa saura 100 ya saka 99 cikin alqur'ani sai ya sanar da annabi Muhammadu kwaya daya to wannan sunan banda annabi babu wanda ya san shi sai kuma khalifansa Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu shine mai gora ke fadi ismul kabir da zati ya kadaita da shi wannan da yake bada hal mustafa da shi Shehu Mutijjani sai ya san shi duk a cikin manyan waliyan ta ala tun da ya duniya sai ko cika kunna iban sa irin Shehu Ibrahim kadai su ke rabauta da sunan nan a dan kujiya wannan ko ba yana nuna ya fi sahabbai ko ya fi manyan waliyan da suka gaba a'a wannan haka inna Allah ya yafalu ma yurid a gani la yasalu amma yafalu Allah ba a cewa da shi dan me a cikin abin da ke aikatawa sannan Allah yana faɗi waya khaluqu ma la ta'lamu to duk wannan ilimai ne na Allah tabaraka ta'ala to sannan ma'rifatut tajalliyat sanin tajalliyatin Allah tabaraka ta'ala shi Shehu Ibrahim ma ai in ka zo wannan subhanallahi ai ba magana Allahu akbar ai yana faɗi ma tajallaliyal mahabu haqqan وقال لي ابراهيم عبد الذات فدخل لي حضرتي انا زمن مسوينا يي من تجلي يشي ابراهيم عبد الله عبد الذات تاشي شيغا لراتا كاي ني ني كاي sannan ma ruwata kitabul haqqi ibadahu sannan sanin yanda ubangiji yake magana da bayin shi kamun ka zama shehu al-islam sai ka san yanda Allah yake magana da bayin shi ba mutane kai ba ya Allah yake magana da kishi ya Allah yake magana da kwado ya Allah yake magana da masara ya Allah yake magana da dawa ya Allah yake magana da jiro ya Allah yake magana da kasa ya Allah yake magana da rana ya yake magana da wata ya yake magana da taurari ya yake magana da mala'iku akan tabaka tabaka nasu hawa hawa ya Allah yake magana da al'ali ne ya yake magana da mudawqul bin nur ya yake magana da al'arwahul muhayyima ya yake magana da sa'irul mala'ika ya yake magana da kudubi ya yake magana da siddiqi ya Allah yake magana da mu'mini ya yake magana da musulmi ya Allah yake magana da kiristoci ya Allah yake magana da maguzawa ya Allah yake magana da kowa da komai sai ka san wannan sannan ka zama shehu Islam aje da Islam sai dai a duniya kawai subhanallah Shehu Ibrahim to ka gani ko to sannan kuma wannan kitabul haqqi ibadahu din nan bilisan shar'i da harshe na shari'a sannan ma'rifatu kamal wujud wa naqsi ya wujudu ke samun cika ya kuma yake samun tawaya tayaya sannan ma'rifatu al-insani min jihati haqa'iqihi sannan sanin mutum ta bangaren haqiqanin halittar shi kamun ka zama shi al-islam sai ka san ya halittar wannan yake da wani suna na Allah aka yi wannan shi kuma wannan da wani suna na Allah aka yi shi ma wancan da wani suna na Allah aka yi saboda in ya zo inda zaka tarbiyantar da shi da wannan sunan zaka tarbiyantar da shi in baka san wannan sunan ba ya kufce maka ba almajirinka ba ne kai haƙuri kuro to sannan kuma ma'rifatul kashfi lil khayali wato idan mutum ya daga ya san yanda kashafi yake ba shi yana faɗi ba to di uliyal afaqu hatta ka annani ushahidu gaibal gaibi duna nu'ati ha gani yana cewa wai wa kashfiya fil asma'i wa dhikri lam ahid hayati idza ba'du rijal yahidu kashfin da Allah ya bani a cikin sanin sunan Allah wannan sunan da muka yi magana ta su ba mun ce dole ne ka san ma'rifatul asma'il ilahiyya ba to shi wace wakashfi fil asma'i irin kashafin da Allah ya bani na sanin sunayen Allah da yanda suke wa zikiri da kuma kashafi na cikin ambaton Allah wato na kai karshe a rayuwata idza ba'dur rijali yahidu yayin da aka ce maka waliyai manya suna cikin haila ne zaka same ni cikin tsarki bana haila akwai dewa a kabiru wanda zaka same su cikin wannan haila in suka samu wannan sai kuma karamomi sai hayaniya sai hayaniya shi Ibrahim abdi to waɗannan su ne ainihin ilmai wanda ya kamata kamun mutum ya zama shehil islam kamun mutum ya zama shehil islam ya san su to wannan a cikin da'irar wata kenan to sannan a da'irar gida kuma akwai wasu dabi'u guda biyu kamar yadda suka faɗi baitul wilayatu qustimat arkanahu sadatuna fihi min al-abdali ma baina sumtin wa atzalin da'imin wal ju'i wa sa'rin nazihil gali babu makawa ɗakin walita an gina shi ne an kassama shi a bisa rukuni hudu su shugabannin mu daga cikin abdalu sune suka kasa shi tsakanin kawaici sun tukena mun kana yin billahi wal yawmil akhir fariqul khairan aw yasmut wata zalim da kuma rabuwa da jama'a ba kuma sai ka koma daki ko ka koma wani a'a kana tare da mutane amma baka tare da su eh ita zali na manya kenan kai kana can halwa kana ta abu kana ta rikici da jama'a zuciyarka ga kai kadai amma su masu wannan makamin suna cikin jama'a wannan makamin idan mutun ya kai to idan ya shiga fante ka na fadi duk karan karfe da za a buga ba zai ji kara ba abu dai zai dinga ji kawai ko da za a sa mutun cikin injin nika ba zai ji komai ba zai ji kara ba ita zalim dai wal ju'i sannan sabo da yunwa wasarin nazihil gali sannan yawan bautan Allah da daddare ko da mutum ba ya sallah zai yi tafakkuri ko yayi wasu abubuwa dai cikin sha'anin annabi to wannan ma duk cewa radiyallahu ta'ala anhu ya riga ya kai karshen to sannan akwai kuma bayan Allah suna fadi cikin mubayisul asliya suke cewa yushtaradu li sheikh an yakuna halla fi manazilis sa'irina babu makawa an shardanta ga duk wanda zai zama shehi kamar yadda sayyidi Ali ya ce fa huwa shaykh bi jami imaratihi shine shehin da ya tattaro dukkan martabobin shehunta to babu makawa in mutum zai zama shehi fi ya sauka a cikin masaukan matafiya cikin Allah duk wani masauki da ka san ana sauka ya sauka a cikin martabatin tawbati ya san tuba bi jami imaratiha wa shurudiha sannan ya sauka cikin martabar istiqama ya san ta bi jami maratiha wa shurudiha sannan ya sauka cikin martabar takawa ita ma ya san ta bi jami maratiha wa shurudiha sannan ya fita ya shiga cikin gidan imani ya sauka cikin martabar suduku ya san ta bi shurudiha wa bi jami maratiha wa shurudiha sannan ya fita ya shiga cikin wato ikhlasi ya san ta bi jami maratiha wa shurudiha sannan ya fita ya shiga cikin dumanina shi ma san shi bi jami maratihi wa shurudihi sannan ya fita ya shiga gidan ihsani ya sauka akan martabar muraqaba ya san ta bi jami maratiha wa shurudiha sannan ya shiga cikin martabar mushahada shi ita ma ya san ta bi jami maratiha wa shurudiha sannan ya shiga cikin martabar ma'rifa ita ma ka gani ko to sannan ya samu wannan kuma ya shiga abin suka ce zauqan wa halan wa maqaman ya dantsana kuma ya zama halin shi kuma ya tabbata a maqamin kaman mai tafihi tawbati ingantuwar tuba bi shuruɗiha ya santa da sharuɗanta wa arkani hadar kunnanta wa taqiqul wara'i da tabbata tsantsaini wa zuhdi da gudun duniya wal khawfi da tsoron Allah wa raja'i da guri daga Allah ba daga wurin wani ba wa tawakkuli da dogaro ga Allah wa sabar da hakuri wa raza da yadda da lamarin Allah wa taslimi da sallama wa Allah lamari wal mahabbati da soyayya wal muraqabati da hararo Allah tabaraka wa ta'ala cikin komai wal mushahadati da shuhudin zatin Allah cikin komai wa sallallahu al farqu bainar ruhaniyyati wal bashariyya sannan ya san bambanci tsakanin ruhi da jiki والسلوك والجذب يا سن بمبنتين سلوكي ده جذبي والفناء والبقاء يا سن بمبنتين فنائي ده بقائي
أغنيكو وأحكام أحكام التخلية تخلية والتخلية والتخلية وكل شرب من مشارب الكون سنيا سنهكنشي يا هكنتا وكانت سكان وانكا دعدو يا إيا وانكا يا إيا عدو كما يسين دزي وانك يسين دزي أدنتا sannan ya shiga kowane mashaya min masharibil kauye daga mashaya sufaye waliyai wa azaqa ya dandana ta ka gani ko wa azwaqiya da kuma dandana dandananta kana fihi nahidan wa shariban ya shiga ciki kuma ya sha fa idza hasala hadhihi almaratib idan wadannan martabai suka samu ga mutum wa zaqa hadhihi alazwaq ya dandana wadannan abubuwan dandano istahaqqa an yakuna shaykhan to wannan ya tantanta a ce mai shaykh murabbiyan mai tarbiyar ruhi kama ashara ilai bi kauli man kala kaman yanda wanda yace yace fa inda ma qama bi hadhal hadbi qalu jami'an anta shaykhur rakbi din randa bawa ya hada wadannan abubuwa da muka
ka kafar ko nayi kiran ilahu wanda bai dawo wa da uba da kaka ni kafar ko nayi kiran ilahu wanda bai dawo wa da uba da kaka Allah kai zira ga dan Amina awwal akhir annabun ka Allah kai zira ga dan Amina awwal akhir annabun ka kai ziran ka ga Ali wadanda ba su da dauda sarkaka ka kai ziran ka ga Ali wadanda ba su da dauda sarkaka ka asa habu mujahide wadanda ke daga tuta ba ta sauka daga sa'a sahabu mujahide wadanda ke daga tuta ba ta sauka ina gode wa ubangiji lawo yayi mana baiwa ba iyaka ashiya ne ce sarakunan mu duka masu sarauta yayi talaka yayi fukara wai da masu tare dukiya sa aje su fitar da zaka yayi ulama su samu sanaran magana halan da karahiyar ka aga shi ya wuce gyara zuciya su samu mutan kawai na kiranka sai ga shi ya wuce gyara zuciya su samu mutan kawai na kiranka kiyaye ibadallahi zaki rai jikin da ya ba mu muke wazaka kiyaye ibadallahi zaki rai jikin da ya ba mu muke wazaka ashi zikirin Allah da shi kulubu ke na zuwa rahama ta sauka wallahi shi zikirin Allah da shi kulubu ke na zuwa rahama ta sauka zikirin Allah da shi kulubu ke na zuwa rahama ta sauka
za mu ci gaba za to an gani ko saboda haka shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine wannan da yake Sayyidi Ali ya gaya mana fa wa Sheikh Bijani maratibi shine wannan da muka fadi yanzu muka ce kuma yana daga cikin wato ilimin da dole sai mutum ya samu yake ake kiran shi Islam ma'rifatul insani min jihati haqaiqi to har shi Ibrahim inda zaka tabbata wannan makamin sa da yana fadi yana tafa ma khalaqar rahmanu kullun shahidtu wa qadabtu durran wa humta taqaddamati dukkan abinda ar-rahmanu ubangiji tabaraka taala ya halitta gabaɗayan su min awwalihi ila akhirihi na taba ganin abu ko mene kuma na taba yin magana da abu to kaga lalle akwai magana to sannan duk magajin Allah da dukkan makaman su da abubuwan su radiyallahu tabaraka taala anhu ajma'in shehu yana fadi yana cewa ni fa ba sai da na girma na zama haka ba shi yana cewa inna rijalallahi danu li da'a yana fadi yana cewa kad tamma fatihi inda mahdi wa kad alat jami'ur rijalul ghaibi ta ta qadai hakika ni fatayina ya cika gare ni tun baba ta na goyanti ina zanin goyo an gade ko kuma dukkan mazajen gayyi mazajen boye mazajen Allah tabaraka taala suna karkashin hukunci na to sai dai ya ci gaba da gaya mana yace walisan waqati shi Ibrahim shine harshen lokacin wanda ya samu shi Ibrahim shike da baki a zamanin wanda bai samu shi Ibrahim ba bai da baki shine harshen zamanin to da haka da shi zamani yake ma yake magana shine harshen da Allah tabaraka taala yake magana da bayi da shi a zamani wa nuru zamani kuma shine hasken zamanin sa wanda ya samu shi Ibrahim shi ya samu hasken zamani wanda bai samu shi Ibrahim ba ya rasa haske na zamani sannan wala fi juwadi shi Ibrahim shine makadaici ne sakari ga tauhidi makadaici a zamanin sa babu wanda ya san inda ake wato saka riga ta kadaicin Allah a sa muridi ya fada Allah kuma Allah ya fado sai shi shehu shehu ne zai dinka rigar tauhidi ya dinka ya sama a kafada ka fada Allah kuma Allah ya fado in shi Ibrahim bai ma dinkin wannan riga ba ka fada Allah sako zaka ko kai wa Allah jiki ko ka mai wuri saboda haka shehu rajalla tabaraka taala ne shine matakin zamanin sa shine ke tinke barakar zamani baki da sannan mahal nazarullah min khalqi shi Ibrahim shine bajiran da Allah yake duba cikin halitta yanzu muka ja baiti fa aini inayatul ilahi bi fadlihi bi badwin wa misrin janibi ad-dahr talhaz idan yar kulawar Allah tabaaraka wa ta'ala ko a gida ko a daji ko a birni ko a kauye janibi bangare na talhaz take duba ni Allah yake duba so da ka duwan da Allah ya duba ya ganshi ciki na shikenan ya tsira amma Allah ya dube ni bai ganka ciki na wato ka shiga shine mahallu nazarullah inda Allah yake duba in Allah ya dube ni ya ganka ciki ka sha in Allah ya dube ni bai ganka ba to baka da masauki da ka sai ka nemi masaukin ka to sannan sai di Ali radiyallahu ta'ala ta'ala nun da ma shi yasa nace mu je wurin shi in ba wanda ya san shi ba waye zai faɗi wannan wal babul maftuh shi Ibrahim shine koba wacce take budaddiya li kulli man yuridu al-wuluj li hadratil kursi ga dukkan mai neman shiga cikin halar sarkin sa sarkin Allah an fahimta ko din me nufin shiga cikin halar sarkin Allah tabaraka ta'ala to gashi Ibrahim sanan ake shiga in ba haka ba babu hanya fa anta babullahi ayyu murin atawa min gairi kalari kulu fa huwa khalifatu rasulillahi shine khalifan annabi radiyallahu ta'ala anhu to sannan faridu darihi fil ilmi waddini shi Ibrahim shine makadaicin zamanin sa cikin ilimi da kuma tsaida addini bautan Allah yafi kowa ilimi yafi kowa ibada kar mu ce ai wurin ibada mu ba dama mun dai san dai akwai ilimi amma dai wurin ibada ko kuma ce ce ka ai ba dama wurin ibada amma ilimi kam ai sai mu ayya baka san wanda ake magana ba ke shi Ibrahim bangaren ilimi yafi kowa bangaren addini yafi kowa shi Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala idan yana sallah la hawla wala quwwata illa billah wallahi zaka ji ka ba wai a gaban Ka'aba kamar kana cikin Ka'aba ba wai kana sallah baka ganshi kawai yana sallah ka kalle shi zaka ji ka kamar ka shiga Ka'aba sai rabar huduri kuma Ka'aba ta ma'ana fa Ka'aba ta ma'ana to saboda haka shehu radiyallahu tabaraka ta'ala nu shine koba ta dukkan mai neman shiga halar sarkin Allah tabaraka ta'ala sannan shehu shine makadaici a zamanin sa cikin ilimi da addini wa shehu awani kuma shine shehin zamanin dukkan shehu ne muridai ne tun daga bayyana shehu Ibrahim kowa almajiri ne kowa almajiri ya ishe ka ka yadda shehunan mu da shehu ya zoitar da su ai suna da almajirai shehu Atiku radiyallahu tabaraka ta'ala ne almajiran sa ka iya kirga su maka kamun faila ta bayyana yawan almajiran sa har kasar Larabawa yana da almajiri kuma ana nufin sa kuma ana itikadin sa bukata ta biya zuwa ga Allah saboda tsarkin sa da kamalar sa cikin sanin Allah da safaki da tsarki ka duba shehu Jibrima radiyallahu ta'ala ka duba shehu malam Tijjani zangon bare bare ka duba shehu malam Sani Kafanga ka duba shehu Mai Hula ka duba nan kasan mu ka duba shehu malam Hassan Siraj radiyallahu ta'ala anhu aminin shaw atikuli ka duba shi malam isma'il suhi ka duba shi malam umar sanda ka duba shi malam muhammad gandu ka duba irin waɗannan manya shehunai sannan ka duba ka je zariya ka je ka ga irin su shehu yahuza radiyallahu ta'ala anhu ka duba irin su shehu abdul qadir zariya ka je ka tsuna ka ga irin su shehu jafaru radiyallahu anhu ka je yola ka ga irin su shehu maudibu jilani san sinigal din ma ka duba ka gani mana irin su sayyidi ma'abdu irin sayyidi umar turi irin sayyidi usman jai irin sayyidi ibrafan irin su ma'abdu amma wanda sayyidi ma'abdu shehu ya rike shi yace da na saba wa sunnar annabi kiftar ido da wannan bibi ne ba wannan da bibi ne ba babu sunnar annabi wanda wannan bai santa ba saboda fatahi da kashafi da karfin walita ka gani ko to amma duk da shehu yanzu suka da sai ka sa gona suna noma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim shehu jibril man kansa da shehu ya bayyana a gurin sai ga shi na ahlan wa sahlan ayyuhal qamqamu biqudumikum ya haluna al kalam fa ka anna jibril aw haka allazi tumli ala sallab ya damdamu ina ga shi ibrahim ya rikici ga fatahin ga hasken wanda ka mun bayyana faila har bai suka yi ba sulusa barzat bi hadratin kursiyatin haythu sallu wis bi siwaya lam yuqbali inni tajalli dhati ha innani aynul li aynil ayn sirrul mursali jama'atu abd dhati ta akuna huwa jaraytu zaylul izz qabla tanazzuli iz kunt quduban qabla nashat adamin an ayni an kayfi lam yusali ana awwalun ana akhirun ana zahirun ana batinun bid dawr awwal awwali amma sai gashi a gona yana noma haka kai subhanallah shi Ibrahim to sai da ka shine ka ga magana sayyidi kike kan daidai sayyidi yace wa shaykhu awani shi kadai ne shehi a zamanin sa fi tarbiyatul muridai a cikin tarbiyar muridai sai ga shi wannan da kiyaye muridai su ma sun dawo muridai har shehu yahuza da kansa da wadi yana cewa man yaku fi zamani wala yarahu fa walidatun lahu mithl al-aqimi duk wanda uwarsa ta haife shi bai hadu da shi Ibrahim ba a ga babarsa ba ta haihu ba aqimi ya ce in dai danta bai hadu da shi Ibrahim ba to aqimi ya ce sai ta haihuwa ba wanda danta ya zo ga shehu to ita ce ta haihu ka gani ko wanda ga yalwar ilimi ka duba fatawul jawad ka ga ilimi amma ikon Allah ka ji wannan magana da ke faɗi to sannan sai di Allah radiyallahu tabaraka ta'ala yace alamul muhtadin shi Ibrahim shine tutar shiryayyu shine alamar shiryayyu shine sanfi na shiryayyu in kana so ka gane shiryayye ka ga shi Ibrahim a cikin in babu wannan hayaniya ne kawai rudani ne so da ka shi Ibrahim shine alama shine tuta ta shiryayyu wa khatimatul muhaqqiqina shi Ibrahim shine karshen masana Allah fil qarnin radi ibadul alimi a karni na hudu bayan dubu bahajatul layali shi Ibrahim shine kwarjinin darare wal ayyam darane ku an gane dararen ko dararen da muka fassara din nan bahajatul layali shi Ibrahim shine dararen shine daren hahutu shine daren lahutu shine daren tabarutu shine daren malakutu shine daren nasutu shi Ibrahim shine daren asiri shine daren ruhi shine daren hankali shine daren zuciya shine daren nafsu tilka ashratun kamila ka gani ko wal fajr wal layalin ashar to dararen goma kenan to saboda haka shi Ibrahim shine kwarjinin darare wal ayyami da kuma raneku wa hujjatul alifin al'alani shi Ibrahim shine hujjar masana Allah manya gurratul ummatul muhammadiyya shi Ibrahim shine hasken al'ummar annabi muhammad shine goshin al'ummar annabi muhammad idan ka duba hadisi ka dinga jin abinda annabi yake faɗi al'ummarsa idan suka doso ranar alkiyama din nan annabawa suna wannan wani annabi ne suna tambaya wannan wani annabi ne annabi yake ummati wannan al'ummata ce to zo da haka shehu shine hasken al'ummar annabi muhammad wa nasir tariqatul ahmadiyya shehu ibrahim shike taimakon tariqar ahmadiyya ta shehu tijani al ibrahimiyyatul hanifiyya wacce tariqa ce wacce take kan millata ibrahim hanifa amma auhayna ilayka ani tabi millata ibrahim hanifa to zo da haka wannan dariqa tun kamun bayyana shi Ibrahim da maka ake kiranta dariqatul ahmadiyyatul tijaniyyatul muhammadiyyatul ibrahimiyyatul hanifiyya ka san dama an yi aje wani wata kujera kenan mai zuwa yana zuwa wazubdatul jadi al adilla shi Ibrahim shine ainihin gari madara wato shi Ibrahim shine ainihin mazajin dariqa baki dayan su misali kace masara ne idan aka nika ba ana tankadewa ba ko an tankade da wani ake yin tuwo mai laushin to mai laushin shine shi Ibrahim shine zubdatul rijali al adilla duk wanda ka rike ba shi Ibrahim ba dusaci duk wanda ka rike in dai ba shi karke ba to dusaci sannan madlai shamsul uluni shi Ibrahim shine mahudar rana ta ilimi wal ma'arif da kuma mahudar rana ta ma'rifa sanin Allah wa majma'i baharai ruhuluni wal a'arif shi Ibrahim shine mahadar tekuna guda biyu na ilimin zahiri da ilimin batini alhirzul mani shi Ibrahim shine dafa'i ne sun kude wa muridi abin da ya dame shi shi Ibrahim shine kariya shine tsari ne hana kibiya ta same ka shine kariya shine katanga ne hana ainihin maitar mayu ko makircin aljanu ko kazafi na mutane ko makircin wani makiri ya taba ka shi Ibrahim in ka shiga cikin shi ka tsira wal kawar rabi shi Ibrahim shine kogo ne zurfi in ka shiga shi ba wanda zai ganka sai mana kogon hira shi Ibrahim shine kogon hira na karshen zamanin nan in ka shige shi ka tsira surratu tajir siddiqi nar kirani shi Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala shine ainihin shi Ibrahim shine ainihin wato gold shine ainihin wato ainihin zinarin nan dake jikin kamban manyan siddiqai wa wasiqatul ikdin nabiyyi sannan shi Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala shine tsakiyar ainihin wato al-ikdin nabiyyi shine wato ainihin diamond annabiyyi mai tsada wanda yake ka san mata suna sa sarka su sa sarka abinda su wani ya ja shiga ce su ba mu ina na zuru ne kan je ka sallame su da nan to shi kenan wato
Shake Ibrahim bambaran ka Shake Ibrahim bambaran ka Kai shi zikirin Allah da shi gulubi ke natsuwa rahama ta sauka Wallahi shi zikirin Allah da shi gulubi ke natsuwa rahama ta sauka Kai akwai wasu yanzu na zalimin kirai da mun zikiri zikira shi hauka Kai da zikiri haukar sana da jini in ya haye mini kar ya sauka Wallahi in zikiri haukar sana da jini in ya haye mini kar ya sauka Kai dan maje zubai za ki rai kuna wurin kuta ho kuta ya na hauka Na ce idan maje zubai za ki rai kuna wurin kuta ho kuta ya na hauka Allah 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 la ilaha illallah Allah 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 la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah 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 la ilaha illallah Allah 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 Kai Ibrahim bambaran ka Kai kan muce ga bazani gai shewa a madiji kan annabin ka na ce kan mu wuce gaba zani kai dai cewa amadi ji kan annabanka ya tsira dalu da auliya wuce wa amadi zan buga tambaranka ya tsira dalu da auliya wuce wa amadi zan buga tambaranka aga garaga ta uban kabiru cewa amadu ba fididi irinka aga garaga ta uban kabiru cewa amadu ba fididi irinka ko wani yayi kazar 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 ya tashi a dole yana kasanka garu wai dadi mai wanke da huda mu sha kan mu koshin mu sa ga salaka ce garu wai dadi mai wanke da huda mu sha kan mu koshin mu sa ga salaka
to muna dai ji sai dai Ali yana ci gaba da gaya mana shi Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala nu yace mana shi Ibrahim shine wasitatul iqdin najis shi Ibrahim shine ainihin wato adan nan dake tsakiyar sarkan ado na mata da suke sawa akwai wani diamond a tsakiya wanda shine ainihin kwarjinin sarka to dukkan wani ado da waliyai za su ce Ibrahim shine wannan adan duk waliyai adan da za su yi to shi Ibrahim shine adan dake wuyan shine yace minal aqdamul alamin daga cikin kudubai manya manya ar-rajiu rayatul makarim shi Ibrahim shine wanda ya daga tutoci na girma na makarimul akhlaqi bainal anami tsakanin talikai aljami limaftaraka shi Ibrahim shine ya tattaro duk abin irin raba ya daidaita min ulumil qawli daga cikin ilman sufai da asri ha baki daya duk ilimin da yace wannan yana da ilmul laqaiq wannan yana da ilmul haqaiq wannan yana da ilmul raqaiq wannan yana da ulumul dak wannan yana da ilmul saq wannan yana da ilmul mahq wannan yana da ilmu kaza to shi Ibrahim radiyallahu tabaraka taala di ya tattaro wannan ilmai baki daya shi kare radiyallahu taala anhu har ma ina fadi ina cewa kada khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila tasrifi Allah tabaraka taala yake bance ni da tsabar ilimi da tasrifi cikin gwamnatin Allah in nace abu ya kasance zai kasance babu sai an jima kawai to so da haka sai di radiyallahu tabaraka taala ne yace min awwal hadhihi ummati wannan ilman na subaye da ya daidaita shi ya tattaro duka kada fa ka dauka yanzu ne tun daga farkon al'ummar nan ta Annabi Muhammad ila akhir har karshen akhil akhlaqul hasanatul mardiyya shi Ibrahim shine ma'abocin dabi'u tawawa ababan yadda was shama'ilul qudsiyya da tadabi tsarkaka al muhammadiyya irin na Annabi Muhammad al muntahil ulumil haqqaniyya shi Ibrahim shine karshe cikin ilimin haqiqa al wahabiyya wacce Allah yake ba bawa dan baiwa shi da shi wal ma'arifur rabbaniyya da kuma ilmin san ilmin na ma'rifa na sanin Allah ar-rahmaniyya na wato na tausayi ila al-martabati allati yaktur an wasiya al-idnab wal ithaba shi Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala ne ya kai wata irin kujera wata irin martaba wacce al-idnab yawaita bayani wal ithaba ta takaita bayani yaktur an wasiya yana takaita daga sifanta wannan kujera da shi yake ko kai bayani yanzu misali ka lokaci ai Ibrahim ai shine kudubi gauti jami'i fardi shehul islam wane ne gausul anami wane ne kai ta zaruwa a tambayi wani kuma a ce kai wane ne shi Ibrahim yace shi Ibrahim huwa muslimun haqiqi shi musulmi ne na haqiqa kawai to duk ɗaya ne da kai da kai ta wannan bayanan duk ɗaya kuke wanda ya ce shehu shehu ne kaza shehu shi ne kaza wani kuma da ya ce ka shehu shi ne musulmi na gaskiya wani ɗaya ne ba wanda ya ce komai fadlan Allah ya bashi wannan dan falala wata bilan da tv ci min al-karimul wahabi daga al-karimul wahabi mai karamci mai baiwa adimun nazir shehu Ibrahim shi ne marashin tamka wani misali da makamanci fil hali wal ma'ali duniya da lahira a cikin waliyai man tasannama shi Ibrahim shine ya hau karshen wato man tasannama kuninul majdi shi Ibrahim shine wanda ya kai karshen tozan girma shine wanda ya hau karshen dutsen girma ko kuma wanda ya hau karshen tozan girma was safa'i da karshen tozan sarki wal kamali da karshen tozan cika cikin Allah ya samu wannan ne bil wirasatul muhammadiyya da gado na annabi muhammadu wa tarbiyatul ahmadiyyatul khatmiyya kuma ya samu wannan ne da gadan tarbiyar shehu tijani mai makamin khatmiyya cikin makin waliyai almutawwaji shehu ran shine wanda aka yi masa kande bitijanul jawahir alhasanati da ainihin kamban nan na zinariya alhasanati kikkiawa alaniqati mai kawatarwa mai tsada mai daraja sahibul isharatul khajiyya Shehu Ibrahim shine ma'abocin isharori koyayyu wanda Allah tabaraka ta'ala ya yi isharori da shi a cikin Alkur'ani koyayyu amma ba mai ganewa sai mai hankali illa ulil albab su kuma sufa sun ce man lam yafham sariral babi wala qanina zubabi fa laysa min ulil albabi duk wanda bai fahimci karan kofa ba in ta kada ta yi kiki 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 bai gane mai tace ba kudaye kuka bai gane mai yace ba to ba cikin ulil albab والإبارات العظيمة سنن شيء إبراهيم شيني ما أبو تنفا إدو دي من يمن يا النبي صلى الله عليه وسلم يبارو فا إدو دي من يمن يشكل حديثي يا إشارو دشي والإبارات المفاهمة سنن شيء رضي الله تبارك وتعالى شيني ما بعد فا إدو دي شكل حديث من ذلك شيني كما يم فسر ما سب سنن وحالة غاني وا أشكل جواهر المعاني شيني واي شيخنا شيني شيهمو ووسيلتنا جاغورمو إلى الله زواغ الله القدب الفرد الرباني قدبي فردي رباني والعارف الكبير السمداني مثلا الله بابا وانده لتاكي لهم بيان بكاتنسو حنن دواسدش ورنسا فيكي زواء الله بيامس بكات شيكما يتفورن النبي شيكما النبي يتفورن الله ولهم كنتم تيبون الله فاتبيوني ولهنه وإذن مؤمسهم جاؤوكا توك شيء إبراهيم شيني جاؤوكا ينزو كذوري شيكو سيكي كورن النبي shine waye a Sheikh Ibrahim ji shi sai di Ali radiyallahu anhu to ina ganin ya kamata bu karshen bai
daga Ibrahim bambaran ka kai ce wai nan mu na fari sabi ku na sun mana aiki ba iyaka kai ce wai na fari sabi ku ne sun mana aiki ba iyaka a sun mana noma sun yi sasabe cikin bazara muka samu kaka wallahi sun mana noma sun yi sasabe cikin bazara muka samu kaka sun rike in yi su kaulaki ishe wasan ga iza ya ba iyaka kai sun rike in yi su kaulaki ishe wasan ga iza ya ba iyaka a zo an haye su ana gani kamar su din da kali ko ko fadinka فإنما العسر يسرا ينزل إذا لا تيئاكا ناتي فإنما العسر يسرا ينزل إذا لا تيئاكا كيد مكي ينبر فما كوني أينز أميد جدا ستوكا cikaci 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 yan uwa ku taru ku gane mai nataka cikaci 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 yan uwa ku taru ku gane mai nataka anisha tan faira ce biyu dan salisini in yasna saka anisha tan faira ce biyu dan salisini in yasna saka ani zakara niki shehu shi yasa ni tara shawo ban gudun ka kai ni zakara niki shehu shi yasa ni tara shawo ban gudun ka kai ni zakara niki shehu shi yasa ni tara shawo ban gudun ka kai ka zo ka taba ni mutaci ne idan ka ne maka je sama in rike ka kai ko da za ta ware ta warware na kawala hani da bambaran ka
akoda za a daka anan na za a tsane ga firmi na rike ka
alhamdulillah sayyidi radiyallahu tabaraka ta'ala ne ci gaba da gaya mana yace to shine shehin Alhaji Abdullah Tijani sunan sa Sheikh Ibrahim dan Alhaji Abdullah dan ɗariƙar Tijaniya ibnu Sayyid Muhammad dan Sayyidi Muhammad bin Madamba dan Sayyidi Madamba bin Bakari dan Sayyidi Bakari bin Muhammad al-Amin dan Sayyidi Muhammad al-Amin ibnu Samba dan Samba bin Rida dan Rida ridwanullahi anhum ajma'in wa nafa'ana bihi wa ahba'ina wa ahibbaina amin. To ya kamata mu faɗi tarihin waɗannan kakannin nashi, wato yanda abin yake ainihi shi Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala shi wannan sayyidi riba din nan da magani na ƙarshe wanda sayyidi yake ridwanullahi anhum ajma'i shi zuwa yayi balarabe ne sharifi ne jikan annabi zuwa yayi da yazo Senegal sai samu wato a lokacin ya Allah sarkin Senegal ya rasule koko ya akai sai ya zama Esther ita ce sarautar Senegal a lokacin ana ce da ita Jaila. To ita Jaila tana sarauta sai shi kuma ga Sayyidi Riba ana kiran shi Ridal Arabi wasu kuma suka ce da shi Ridal Akbar. To shi wannan Ridal Akbar ko kuma Ridal Arabi da ya zo babu wacce ga ta dace ya aure ta sai ita sarauniya ta sai ita sarauniya.